ƴan majalisar sun rarrabu akan wannan batu na bawa shugaban kasa da ma ƴan majalisun wa'adin mulki na tsawon shekara 6 wanda ba za a sabunta ba a yayin da wasu ke tunanin a ƙara yawan shekaru wasu na tunanin rudani zai kawo Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ce duk da cewa an makara a yanzu amma shi dai zai so a ƙara yawan shekarun
da zan so yadda ake a America sai ai akwai inda ake cewa midterm election wanda shi shugaban kasa ya zama to lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin ne za a yi zaben ƴan majalisa ba tsakanin zaben shugaban kasa da gwamnoni da kuma shugaba da kuma majalisa ya zama to ko shekara biyu tsakanin su da lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin za a yi na majalisa ba majalisa tana gudu amma mai mutum zai da shekara 6 koko idan muna so mu kai zuwa shekara 8 a jere ga Rwanda har yanzu shi yake mulki kuma akwai development a wajen ko ba mulkin soja bane ba mulkin gurguzu bane so yarda ne da mutane don su tabbatar da abinda wannan ya fara ya gama yanzu kama a ce tafkin Mambila da za a dauki shekara 7 ana yi to idan aka yi shekara 4 bayan shekara 4 wani ya zai kai shi fa bai yarda da wannan ba ya za a yi
amma da dan majalisar wakilai Fada Soli Jibiya daya cikin waɗanda suka yi watsi da kudirin yana ganin a bar shi a shekara hurhudu so biyu zai fi
magana ita ce in aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za ya da ƴan majalisa muka dima muka ga fitina kawai da kawo ya ce mana shugaban ƙasa a bashi shekara 6 kawai daga nan ya gama wato abinda mutane bai yi la'akari ba shekara 1 ko shekara 1 da rabi ake tsarin jadawalin yanda ma ake zabe a Najeriya saboda haka kenan aka ce shekara 6 shi shugaban ƙasa shekara 4 kawai zai zama mulki shekara 2 an shiga fafutukan maganar na zabe
to sai dai ɗan majalisar wakilai Balaraba Abdullahi Salame ya ce ya fi ganin shi a wa'adi ɗaya na shekaru 6 din kuma ya bada hujjarsa
da na ra'ayi ne da gaskiya mun yarda da ai wannan a bada shekara 6 domin wannan zai ceci Najeriya kuma zai ceci siyasa kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin ƙasa saboda idan mutum ya hau ya san zai shekara 6 cikin shekarun nan 6 akalla shekara 1 zai yi kokari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda ƙasa take shekara 3 kuma zai yi kokari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa eh ya mulki shekara na 4 zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki an kafa shi kuma ya handin uba cikin kwanci hankali amma yanzu wannan shekara 4 da ake yi hajja bata arzikin Najeriya ake yi shekara ta farko dai da mata a samu zauna ake shekara 2 ne dai kamata ai aiki amma zaka iske kuma aikin bai ta yanda ya kamata shekara 2 Najeriya ba unguwa bace da za a yi ma aiki na shekara 2 aiki na kware mai gina kasa dole sai a dauki shekara 3 zuwa 4 zuwa 5 to in aka yi shekarun nan 2 aka yi planning na ayyuka sai ka ga shekara ta 4 ta karshe kuma duka sai a mai da hankali wajen campaign wajen yanda za a yi a sake dawowa gwamnatin shugaba ko gwamna ya dauki kudi ya sa ga aikin kasa sai ware kudin nan yayi ta ba ɗan hwada ana kashe kudin Najeriya domin su samu shiga cewa sake dawowa kaga za a ce cikin shekara da 8 duka shekara 3 ne ko 2 ake yi ma ɗan Najeriya aiki
a zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ma wannan dokar ta wa'adi ɗaya shekara 6 babu sabuntawa ta sha kai Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya